shaka, kauna haba shaka, nike zandin gabai wa kauna. A halin yanzu kece sauki na, kina rage min zafi baby na. Dan kece me caja mun batir na, da kalaman ki masu ratsa zuciya ta baby na gobe. Da kulawar da kike bani baby na gobe. Baby na gode, da kulawar da kike bani baby na gode. Baby na gode, de 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 de. Baby na gode, de 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 de. Baby na gode. Wayo alana, way ina batula, sanye nake ji so ki lullube ni da barko na kauna. Saba min da hakan baby na, halin yanzu kece sauki na, kina rage min zafi baby na. Dan kece me caja mun batir na, da kalaman ki masu ratsa zuciya ta baby na gode. Da kulawar da kike bani baby na gode. Baby na gode, da kulawar da kike bani baby na gode. Baby na gode, de 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 de. Baby na gode, de 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 de. Baby na gode. Baby na gode. Baby na gode. Baby na gode, de 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 de. Baby na gode.